الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 23 غواتن جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة 1440 hudu wadda ta yi daidai da 16 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yarda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu ko kuma ainihin wato karatu ko darasi na karshe a cikin wannan littafi mai albarka Hikmatun min at-Tarikh na babban malami Dr. Uthman ibn Muhammad al-Khamis hafizahullahu ta'ala wanda wannan khatima din shine ita ce za ta zama darasi na karshe darasi na 67 darasin da ya gabata mun tattauna ne game da المبحث العاشر واتو حديث الإنذار يوم الدار عند واتو سكتي النبي صلى الله عليه وسلم ياي إشارة زواج سيدنا علي يتي إن هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي ويا النبي صلى الله عليه وسلم يانونا سيدنا علي رضي الله عنه yake cewa wannan dan uwana ne kuma shi nayi wa wasiya kuma shi ne khalifa a bayana fasma'u lahu wa ati'u da ku saurare shi kuma ku yi masa da'a a wani hadithin ma annahum kanu 40 min bani Abdul Muttalib cewa wai khalifofin guda 40 ne duk kuma daga dangin ko daga family din Abdul Muttalib to shine malai yace jawabi dai game da wannan hadisi da suka kawo ko wannan magana hadisin da yana da illa a isnadin sa da kuma matanin sa kamar yanda muka karanta a cikin isnadin akwai Abdul Gaffar ibn al-Qasim wanda aka fi sani da Abu Maryam al-Kufi ibn Kathir yace tafarrada bihi Abu Maryam al-Kufi wato shi Abu Maryam yayi tafarrudi ma'ana ya kade ta wajen wannan ruwaya ta wannan hadisi sannan Ibn al-Madini yace kana yadul hadith wato Abdul Gaffar ibn al-Qasim wato Abu Maryam al-Kufi kana yadul hadith ya kasance yana yin hadisin ƙarya haka Imam Abu Hatim da Imam An-Nasa'i suka ce matrukul hadith ma'ana kenan hadithin ta fuskar ainihin wato isnadin sa yana da rauni sannan ta fuskar matanin sa kuma hadisi ne wanda yake akwai nakara wato munkari ne saboda al'amura da dama daga ciki suka malai yake cewa su banu Abdul Muttalib a wannan lokacin da aka ce annabi ya ce wato su 40 ne za su zama khalifofi bayan sa wato daga bani Abdul Muttalib wato da aka kirga yawan su ba su kai 40 ba duk gaba daya kamar yanda muka karanta satin da ya wuce da muka tattara da ƴaƴan da jikokin gaba daya sai muka samu mutum 20 ne ba su kai 30 ba ma balle su kai 40 sannan bayan wannan gaba sai kuma muka shiga kusan gaba ta karshe wato dalilai na hankali wannan kaman dalilai ne wanda su shi'a suke yin hujja da su wajen nuna cewa sayyidina Ali shi ya fi cancantar zama khalifa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da Abu Bakar da Umar da Uthman, da aka cikin dalilan su shine waɗancan wasu ayoyi da muka karanta suka dogara da su, kuma mun ji hakikalin fassarar ayoyin ba ta go wato ayoyin ba sa goyen bayan su, sannan mun ji hadisan da suke yin hujja da su, su kuma hadisan ko dai sun inganta amma sun ba su gurbatacciyar fassara, ko kuma mahaga hadisan basu inganta ba ta fuskar isnadi da ma matani gaba ɗaya kamar yadda duk mun karanta. To sai kuma suka ce to banda ma wai dalilai na nassi, to suna da dalilai na hankali da suke nuna cancanta sayyidina Ali bin Abi Talib da zama khalifa kafin Abu Bakar da Umar da Uthman. To akan wannan muka tattauna, kuma malam yayi raddi akan haka. Daga ciki al-mubahathul awwal suka ce wai sayyidina Ali babu sadauki jarimi cikin sahabbai kaf bayan manzon Allah ba wanda ya kai shi shaja'a. To anan malam ya fassara yace to ita shaja'a ana fassara ta da abubuwa dai guda biyu. Na farko ƙarfin zuciya da kuma dagiya da kuma sabati a wajen yaƙi. Na biyu kuma tsananin yaƙin da gangar jiki. To shine yace a ƙarƙashin wannan wato sayyidina Ali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ba wanda ya kai shi wannan sifa wato ta shaja'a. Sannan bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu wanda yake da wannan sifa ta shaja'a da ya wuce sayyidina Abu Bakar, domin irin abinda wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta fama da shi da gwagwarmaya da yayi ta fama, to ita sayyidina Abu Bakar yazo ya fuskanta bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma idan muka tuna lokacin da ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira daga Makka zuwa Madina, babu wanda yayi kundun bala ya yadda ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan lokaci mai matukar wato hadari da kuma tashin hankali sai sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu. To sannan kuma idan kuma game da yawan kashe wato mayaka ne a wajen yaki, to sayyidina Ali ba shi yafi kowa kisa a wajen yaki ba, balle a ce shi yafi kowa zama jarumi saboda yafi kowa kisa, balma an samu irin su Khalid bin Walid wato da Al-Bara bin Malik sun yi kisa a wajen yaƙi fiye da adadin da sayyidina Ali ya kashe. Da haka in wannan ne suke ganin shi ya bawa sayyidina Ali jarumtar da suke ganin shi ya fi cancantar zama khalifa, to Khalid bin Walid da Bara bin Malik sun fi shi kisa a wajen yaƙi. Sannan kuma akwai waɗanda suna matsayi ɗaya a wajen shaja'a ɗin, kamar irin su Zubair, Talha da Sa'ad. Sannan mabahati na biyu suka ce shi ne ya fi kowa ilimi. An gane ko? To anan ma malai gaya mana da yaya ake gane sahabi ya fi ilimi fiye da sauran sahabbai. Na farko malai ce ana gane sahabi yana da ilimi ta hanyar fatawoyinsa da kuma dacewarsa a fatawa da kuma yawan wakilta shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a madadinsa. Duk lokacin da Annabi ya fiye wakilta wani sahabi a madadinsa, duk inda ba zai je ba ko duk aikin da ba zai yi ba, musamman abin da ya shafi ibada ko ainihin wato jagoranci na addini kamar aikin haji ko sallah da sauransu, to wanda Annabi ya fi shugabantarwa alama ce da take nuna ya fi kowa ilimi. Dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai wato shugabantar ko ya wakilta wanda akwai wasu a sama da shi ko waɗanda suka fi shi ba. To in haka ne sai aka gano sayyidina Abu Bakar a ɓangaren fatawa kusan fatawoyinsa daidai ɗinsu ya fi kusakuransu yawa, inda kuma a lokaci guda aka samu cewa sayyidina Ali ya yi fatawoyi kuma an samu kusakurai a cikin fatawoyinsa. Sannan game da yawan aiki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke sa wani cikin sahabbai, to an gano cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada sayyidina Abu Bakar ya zama liman a madadinsa. Lokacin da ba shi da lafiya yace ya zama liman a madadinsa, kuma ya shugabantar da shi ya zama Amirul Hajj. To waɗannan duk suna nuna cewa sayyidina Abu Bakar shi ne ya fi ilimi fiye da sayyidina Ali radiyallahu anhu. Da haka ta wannan ɓangaren ma idan ilimi ne, to sayyidina Abu Bakar ya fi sayyidina Aliyu ilimi, duba da irin mai ake nufi da ilimi wanda ya fi kowa ilimi, yawan fatawoyi kuma a dace a cikinsu da kuma yawan wato isti'malin Nabi sallallahu alaihi wasallama lissahabi. Wannan duk an gano cewa sayyidina Abu Bakar shi ne ya sufanta da wannan sufa. Da haka kaga kenan idan haka ne, nada sayyidina abubakar a matsayin khalifa na farko wannan yayi an yi shi bisa cancanta kenan sannan na uku suka ce shine yafi kowa kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar dangantaka yafi kusancin nasaba fiye da abubakar da umar da usman to sai mu ce lalle kam dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam matsayi ne da daukaka wato da daraja mai girma sai dai kuma wannan ba kwazon mutum bane ya bashi Allah ta'ala ne ya zabi mutum ya zama cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wannan dan kasantuwar mutum dangi cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai zama wani abun gabatarwa a wajen Allah ba sai idan mutum ya dage yayi aiki tukuru idan kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam shike sa mutum ya zama to yafi kowa daraja da daukaka to kaga ga Abu Lahab shi balmala anta sa Allah ta'ala ya cikin alqur'ani ina fata an gane gashi kuma ainihin wato yafi kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da shi kansa sayyidina ali domin shi sayyidina ali wato cousin ne ma'ana dan wan mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi kuma Abu Lahab wan mahaifin annabi ne kai tsaye an gane ko ga kuma al-Abbas Abbas shi ma yafi kusanci da annabi fiye da kusancin da sayyidina ali yake da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam haka sayyidina hamza dan duk waɗannan baffannin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ga kuma al-Hasan da Husayn domin su jikokinsa ne sannan kar ku manta akwai Abdullahi dan Abbas akwai Ja'far akwai Al-Fadl ibn Abbas akwai Aqil da wasu su kuma darajar su daya da sayyidina Ali idan kusanci da annabi shike sa to kaga duk waɗannan su ma sun cancanci su zama khalifofi ba sayyidina Ali ba kadai an gane ko to idan kuma ana nufin kusanci da annabi ta fuskar ainihin wato kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ta fuskar nasaba to sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-khulafa'ur rashidun su ma gaskiya suna da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam domin sayyidina Uthman sun hadu tare da annabi a Abdi Manab kuma ɗaya ne daga cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abubakar da Umar suka hadu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a kakan manzon Allah Murra bin Ka'ab ina fata gane to bayan wannan kuma sai muka tattauna game da mabahasin su na hudu suka ce wai shi ne farkon wanda ya riga kowa musulunta wannan da'awar wasu cikin malamai sun faɗa tare da cewa duk sun haɗa kan cewa shi ya riga kowa musulunta amma a ƙananan yara a yara shi yafi kowa ba wanda ya riga sayyidina Ali musulunta kamar yanda a manyan mutane ko magidanta sayyidina Abubakar shi ya riga kowa musulunta a mata kuma nana Khadija a bayi kuma ainihin wato Bilal ina fata an gane suka ce lokacin da aka aika annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali dududu bai fi shekara 8 ba ko shekara 10 da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai mori da musuluncin sayyidina Ali ba da yawa a wannan lokacin saboda kankanta shekarunsa kamar yanda ya amfana da musuluntar sayyidina Abubakar domin shi sayyidina Abubakar bayan ya musulunta ma ya jawo wasu daga cikin manyan sahabbai su musulunta irin su sayyidina Uthman irin su Talha Zubair Sa'ad Abdurrahman bin Auf sannan gaba ta karshe suka ce sayyidina Ali bai taba bautawa gunki ba ina fata an gane wannan babu sabani tsakanin musulmi cewa sayyidina Ali bai taba bautawa gunki ba to ta yaya zai bautawa gunki ya taso a gidan annabta kamar yanda muka karanta ko a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tun yana da kuruciyarsa domin abin da ya shahara shine annabi sallallahu alaihi wasallam da Abbas da Hamza radiyallahu anhuma sun tafi wajen mahaifin sayyidina Ali Abu Talib suka nemi ya ba su ƴaƴa guda uku domin sun ga nauyi ya masa yawa kuma gashi ba shi da abin hannu sosai da haka suka karbo ƴaƴa guda uku to shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya karbi sayyidina Ali kuma wannan tun kafin a aiko annabi a matsayin annabi an gane ko da haka ana ganin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi sayyidina Ali a lokacin sayyidina Ali bai kai shekara 4 ba a rayuwarsa gaba daya to wanda yake shekara 4 ina ma ya san wani gunki ballanta na ya bauta gunki ina fata an gane sannan ba sayyidina Ali ne kadai bai bauta gunki ba sayyidina Abubakar shi ma an arwaito cewa bai taba bauta gunki ba haka Abdullahi dan Umar haka Abdullahi dan Abbas haka Ibn Zubair saboda dukkanin su kanana ne cikin sahabbai duk ba su taba bauta gunki ba an gane ko yace bal ba ma su ba mu ma ba mu taba bauta gunki ba wallahi hanu mu ma lam nasjud li sanamin ko yawa ban ba mu ba mu taba bauta gunki ba ga kuma Aqil Ja'far Abbas Ubaidatu bin Haris waɗannan duk sun yi wa gunki sujada amma suka musulunta kuma musuluncin su yayi kyau suka zama daga cikin fiyayyun mutane a wajen Allah da aka bautar gunki a karan farko kuma daga baya Allah ya shiri mutun ya musulunta, wannan ba zai zama wata suka ko illa ba, ina fata an gane. To wannan a dunkule shine abinda muka karanta satin da ya wuce, al-khatima. Mallam ya ce sai kuma wato khatima, wato rufe wannan littafi ko rufe wannan tattaunawa. Mun dai ji tun daga farkon littafin nan mallam ya ce tun daga wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa kashe Sayyidina Husayn, har ma wasu shubuhohi da aka shigo da su na rikirkita wato musulmi da ruda mutane, wanda a ƙarƙashin wannan shubuhohin da yawa an samu waɗanda ba masu ilimi ba suna zagin wasu cikin sahabbai suna aibata su da sauransu. Dan haka wannan littafin gaskiya musamman ga duk wanda ya karanta wannan littafi ko ya saurare shi da niyyar neman gaskiya, to zai gane me ya faru bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa kashe Sayyidina Husayn. Menene labari na gaskiya ko kuma wato tarihi na gaskiya game da mas'alolin da ake ta cewa sun faru tsakanin sahabbai? Duk wanda Allah ya masa taufiki da shi muka fara wannan karatu kuma muka gama da shi, na san insha Allah ba shi da wani duhun kai ko wani sauran shakku ko kokonto ko kaikayi a zuciyarsa game da wannan mas'ala da malam ya kawo muka tattauna ta a cikin wannan littafin. Allah ya saka masa da alkhairi. To a cikin khatima din wasu tambayoyi malam ya yi. Yace a cikin wannan khatima din fita sa'ulatin muhimma, a cikin wannan khatima din mallam yace zai kawo wasu tambayoyi masu matukar muhimmanci, la budda minha, wanda babu makawa ya kamata a ce an kawo su kuma an nemo amsar su. Wa hunaka majmu'atun min al-as'ilati nakhtimu biha hadha al-fasl, mallam yace akwai wato dandazon tambayoyi da za mu rufe wannan fasali da wannan tattaunawa da su. Tambaya ta farko, mallazi allafa baina basairin nas ala kitmani haqqi aliyin fil khilafa wa ma maslahatuhum fi dhalik wa mallazi aada ilaihim basairahum ba'da dhalik wa qamu ma'ahu ba'da maqtali Uthman. Tambaya ta farko kenan. Mallam yace wai ma allafa, ma mallazi allafa baina basairin nas, wai menene ya hada basiran mutane, menene ya hada tunanin mutane sahabbai gaba daya suka hadu ala kitmani haqqi aliyin, akan boye khalifancin sayyidina ali ko boye haqqin sayyidina ali fil khilafati a khalifanci. Meye maslaha, menene yasa sahabban annabi gaba daya sun san annabi yayi ta ishara, yayi ta bayanin cewa aliyu shine khalifa bayan sa, wace maslaha ce ta sa duk suka hade kansu akan danne ko boye haƙƙin sayyidina ali ne zama khalifa? An gane wannan? Wa ma maslahatuhum fi zalika, mecece maslahar su ta haka? Idan har ya tabbata Ali radiyallahu anhu shi yafi Abubakar da Umar da Uthman cancanta zama khalifa, to me yasa ra'ayin Abubakar, Umar, Uthman da sauran sahabban annabi gaba ɗaya kansu ya haɗu akan a ɓoye wannan haƙƙin na Aliyu na khalifanci? Sannan in hakan ne, mecece maslahar su ta yin haka? An ji wannan tambayar? Sannan wa mallazi aada ilaihim basairahum, menene ya dawo musu da tunanin su kuma ya dawo musu da tunanin su ba'da zalika, bayan haka? Wa qamu ma'ahu, suka tsaya tare da shi ba'da maqtali Uthman, bayan an kashe sayyidina Uthman. Tambayoyin guda uku. Na farko, wannan mas'ala da shi a suke ta faɗa khalifa, wato sayyidina Ali shi ya fi cancanta zama khalifa, me yasa gabaki ɗaya sahabban annabi ba wanda yake da wannan fahimtar sai su? Me yasa sahabban annabi gabaki ɗayansu da muhajiruna ɗinsu da al'ansar ɗinsu babu wanda ya gane cewa sayyidina Ali yana da haƙƙin zama khalifa sai yanzu? Ina fata an gane. Me yasa suka haɗu? A ina suka haɗu suka tattauna? Ina suka yi mitin gaba ɗaya hankalin sahabbai da tunaninsu ya haɗu akan ga sayyidina Ali shi ya fi cancanta, shi yana da haƙƙin ya zama khalifa, amma yaushe suka haɗu tunaninsu ya haɗu akan su ɓoye wannan gaskiyar da wannan haƙƙin na sayyidina Ali kai ya zama khalifa? Sannan mecece maslahar su ta kar ya zama khalifa? In ya zama khalifa, mecece matsalar su? Idan bai zama khalifa ba, mecece maslahar su? an gane wannan tambayar tambaya ta uku daga baya kuma ai bayan Abubakar yayi khalifanci ya rasu sayyidina Umar ya zama khalifa ya rasu sayyidina Uthman ya zama khalifa shi ma an kashe shi ai kuma sun saki haduwa akan a wannan gabar ba wanda ya cancanci zama khalifa sai sayyidina Ali to idan suna da wancan tunanin na su boye haƙƙin sa na zama khalifa saboda kila wata wani abu ko wata maslaha me yasa yanzu daga baya bayan Abubakar baya nan Umar baya nan Uthman baya nan me yasa kuma basira su ta kuma dawowa su ga su tsaya tare da sayyidina Ali bayan kashe sayyidina Uthman ya zama khalifa ya kamata su masu waccan da'awar su nemo wannan amsa kila za suna da wata ko wata maslaha tunda in ba wata maslaha ai haka to in akwai maslahar da ta sa suka boye haƙƙin sayyidina Ali na zama khalifa ina wace maslaha ce sannan wannan maslahar kaucewa tai daga baya suka da suka goyi bayan sa ko me ya faru tunda daga bayan sun dawo sun goyi bayan sun khalifantar da shi tambaya ta biyu lima لم يغير علي احكام ابي بكر وعمر بعد توليه اذا سيدنا ابو بكر الظالمي ne waliyazu billah kamar yanda suke fada sayyidina umar shi ma azzalimi ne kamar yanda suke fada waliyazu billah idan khalifancin su ba daidai suka yi ba ba musulunci suka yi ba wani abu suka yi daban me yasa sayyidina ali bai canza hukunce-hukuncen da sayyidina abu bakar yayi umar yayi ba bayan shi ya zama khalifa ya kamata idan su basu iya ba ta bargaza suka yi to ya kamata mu ji a tarihi bayan ya zama khalifa ya kalubalance su ya rushe duk ginin da suka yi amma bal tarihi yana tabbatar da cewa bayan ya zama khalifa dorawa yayi daga inda suka tsaya an gane wannan to idan har su bar gurbu ne ba na kirki bane ba na gari bane bal ma sun ban musulunci kenan kaga duk khalifancin su ba musulunci suka yi ba to me yasa da sayyidina Ali yazo bai rushe abin da suka yi ba ai shi ma dai daga ƙarshe ya zama khalifa bayan an yi Abubakar Umar Uthman shi ma ya zama khalifa to da ya zama khalifa me yasa ba a ji cewa ya tashi wasu hukunce-hukunce ya canza wasu hukunce-hukunce waɗanda ainihin wato waɗanda suka gabace shi suka yi ba tambaya ce biyu kenan tambaya ta uku da ya kamata a ba mu amsa naza al ansaru Abubakar wa Umar ibtida lalle kan mutanen Madina sun dan yi ja'in ja da Abubakar da Umar a farko bayan rasuwar Annabi kamar yadda muka tattauna a Saqifatu Bani Sa'ida Saqifatu Bani Sa'ida an tuna ko to a wannan lokacin ai an dan samu ƴattirjiya daga mutanen Madina har ma suka ce minna amirun wa minkum amirun ko to bayan an samu wannan thumma raja'u sannan su kansu mutanen Madina suka dawo suka janye falima lam yu'arid aliyun me yasa shi ma aliyu bai fito na fito bai ce shi ma bai da ba ai kaga an samu wata gaba tunda har an samu al ansar su ma sun ja da farko da sayyidina ali shi ma yana da wannan ra'ayin yana ganin wa'en Abubakar shi ya fi cancanta ya zama khalifa ba Abubakar ba wannan lokacin to ya kamata shi ma yayi fito na fito da wannan hukunci na shugabantar ko nada sayyidina Abubakar a matsayin khalifa tun daga wata gaba ma an samu kaga zai iya goyen bayan al-ansar akan abin da suka zo da shi to me yasa ai kaga yanzu nazu al-ansaru Abubakar da Umar mutanen Madina sun dan yi ja'in ja da Abubakar da Umar ibtida'an a farko lokacin da aka fara tattaunawa zai zama khalifa thumma raja'u da cewa daga baya sun janye wannan ja'in ja din tasu sun sallama Abubakar ya zama khalifa to falima me ya hana lam yu'arid aliyun shi sayyidina Ali bai mu'arada ba me ya hana shi ma bai bujire ba bai fito na fito ba idan abinda shi a suke fada gaskiya da awar su gaskiya ne cewa shi ya kamata ya zama khalifa to ai yanzu kuma danne shi akai to yanzu ga gaba ya samu me yasa bai fito na fito ba bai bujire wa hukuncin da aka zartar ba a lokacin wannan amsar ita ma ya kamata a bayar da ita ko kuma mu dawa ba mu da matsala su ne muke ta son su ba da amsa ko na hudu lima kabila muslimuna jami'an Abubakar ma'a annahu lam yurhibuhum wa lam yuragibuhum wa lam takul lahu ashiratun kabiratun tamna'uhu khassatan wa qad ja'a ila al-ansar ma'a rajulayn faqat huma Umar wa Abu Ubaida tambaya ta hudu lima me yasa kabila al-muslimuna jami'an Abu Bakari musulmi gaba daya a wannan lokacin sahabbai suka karbi sayyidina Abu Bakar a matsayin khalifa ma'a annahu tare da cewa sayyidina Abu Bakar lam yurhibuhum ba wanda yayi wa barazana bai ce zai kama wani ya daure ba bai ce zai karye tattalin arzikin wani ba bai ce zai kashe wani ba ba wata barazana lam yurhibuhum ba sayyidina Abu Bakar lokacin da ya zama khalifa waye wa barazana ya tura yan banga na'am da yan jagaliya yaje lokacin da aka je Saqifatu Bani Sa'ida da yan jagaliya yaje akwai wata barazana da yayin musulmi suka tsorata suka zabe shi a matsayin khalifa daya walam yuragibuhum kuma tarihi ya nuna bai kwadaitar da su ba yayi campaign na'am yayi campaign yayi rally na'am ya ce zai raba kudi da kayan aiki na'am yawa ai tambaya ce muke yi wai ko bamu sani ba ko ya raba kayan aiki to ka gani bai raba kayan aiki ba ballantana a ce a kwadaita tsari ya raba ya rarraba wa mutane kudi da motoci da mashina da kaza da kaza da kaza shi yasa ya kwadaita da su suka ga cewa kai saboda gashi an fito da daloli an fito da buhunan kudi an raba shi yasa suka zabe shi a matsayin khalifa sayyidina Abubakar yayi haka kaga ta fuskar barazana ba wanda yayi wa barazana ta fuskar kwadaitarwa bai kwadaitar da kowa ba sannan abu na uku walam takullahu ashiratun kabira ba shi da dangi masu girma su yawa tamna'uhu khasatan da zasu bashi kariya su ce lalle sai ya zama khalifa wa qad jaa ila al-ansar bal ma yazo wajen mutanen Madina ma'a rajulain faqat da mutum biyu kada yazo kuma Umar wa Abu Ubaida kaga da so yake ai karfa delegate sai su zama nasa ko wajen primary election sai yazo da kayan tsari kuma yazo da delegate da sauransu ina fata an gane yawa ko wani godfather da yake da shi amma kaga a wannan lokacin kawai da ya tashi zuwa aka ce ai ga mutanen Madina can sun hadu suna tattaunawa game da ya za ya shugabanci sai ya ce wa Umar to kaga kafin a samu matsala kar a samu fitina mu je gurin nan da ya tashi sai ya ja Abu Bakar ai ya ja Umar da Abu Ubaida suka tafi kuma duk wanda yake tare da mu lokacin da muke tattaunawa akan Saqifatu Bani Sa'ida duk mun tattauna me ya faru to an gano cewa sayyidina Abu Bakar musulmi sahabbai gaba daya sun karbe shi an gane tare da cewa ba wanda yayi wa barazana ne ya zabe shi ba wanda ya kwadaitar ne ya zabe shi ba shi da wasu dangi ko wasu yan magoya baya da za su bashi kariya ya zo ma wajen mutanen Madina inda anan aka tabbatar da shi aka zabe shi a matsayin khalifa da mutum biyu kawai yazo na dauka dan takara in yana son abun nan da jama'a yake zuwa da yawa dan shi ma a san cewa ainihin wato ya motsa ainihin wato gari ko ya motsa jam'iyya sosai ko to sayyidina Abu Bakar da ya tashi da mutum biyu kawai yazo Abu Bakar da Abu Ubaida kaga kenan musulmi ba karfa akai musu ba ko an wa musulmi karfa ba ai wa musulmin sahabbai ba ai musu karfa ba ai komai ba kawai cancanta ce ta sa suka zabi sayyidina Abu Bakar a matsayin khalifa tambaya ta biyar lima lam yaqumin nasu ala Abi Bakr wala fa'ala zalika Ali ma'a Abi Bakr lam yakul lahu harasun wala hajabatun wala ashiratun tamna'uhu wala amwalun yashtari biha dhimam tambaya ta biyar lima lam yaqumin nasu ala Abi Bakr me ya hana mutane su bujire wa sayyidina Abu Bakar na fata an gane lima lam yaqumin nasu me yasa mutane basu yi ainihin wato bujirewa sayyidina Abu Bakar ba wala fa'ala zalika aliyun ma wato wala fa'ala zalika aliyun sannan shi kansa sayyidina Ali shi ma bai yi tawaye ko kuma ya bujirewa sayyidina Abu Bakar ba ma'a anna Abu Bakarin tare da cewa sayyidina Abu Bakar din nan lam yakul lahu harasun ba shi da yan sanda ba shi da sojoji wala hajabatun ba shi da bodyguard masu ba shi kariya wala ashiratun ba shi da dangi tamna'uhu da zasu kare shi wala amwalun kuma ba wata dukiya ce da shi yashtare bi hazimam da zai sai wannan kujerar ko ya sai wannan matsayin da ita ba
amma gashi kuma aka zabe shi ya zama khalifa. Ba wani cikin musulmi da ya tashi yace bubu bi yadda ba, sayyidina Ali yana gurin ko sayyidina Ali shi ma bai bujiri yace ba ma tare da wannan tsarin, shi ma a shi ma yana balma yana. Sannan sayyidina Abubakar ba wani kudi ya rarraba wa mutane da zai sai wannan matsayin na khalifanci da shi ba. To me yasa ba shi da dangi, ba shi da ainihin dangi da za su ba shi kariya, ba kudi ya sai matsayin da shi ba, to me ya hana mutane su bujire? Me ya hana shi kansa sayyidina Ali a daidai wannan lokacin ya bujire? Tambaya ta biyar kenan. Tambaya ta shida, al ansaru alladhina nasaru Allah wa rasulahu وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وحاربوا العرب قاطبة بل العالم مع علمهم أن الناس قد ترميهم بقوس واحد وما علم أن عليا قتل من الأنصار أحدا ولا آذى أحدا فما الذي جعلهم يبيعون آخرتهم بدنيا غيرهم تنبيه تشيدا الأنصار متانا مدينة الذين نصروا الله وأن سكتي مكأ الدين الله wa rasulahu suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajahadu fi sabilillah suka kuma yi jihadi a cikin tafarkin Allah bi amwalihim da dukiyoyin su wa anfusihim da rayukan su wa harabul araba suka yaki larabawa qatibatan gabaki daya balil alam bal ma kai suka yaki duniya a wannan lokacin ma'a ilmihim tare da sun san annan nasa mutanen duniya a wannan lokacin kaccar mihim bi kausin wahidin duk gaba ɗaya suna sun yo musu cha suna harbin su ne da kibiya guda daya, ma'ana su ne target, tare da cewa a lokacin sun san duk duniya ta yo musu cha su ne target, su ake san a halaka su ake so addinin da su gaba ɗaya a murkushe su. Wa ma ulima, amma a wannan lokacin ba a samu wani labari ba a tarihi anna aliyan cewa sayyidina Ali katala minal ansari ahadan ya yaki wani tare da mutanen Madina, wala adha ahadan ba a samu labari ba a tarihi sai cewa sayyidina Ali ya cutar da wani. Faman ladhi ja'alahum yabi'una akhiratahum, in haka ne menene zai sa su sayar da ainihin wato akhiratahum lahirar su biduniya gairihim akan duniyar wanin su, su dinga karar da kansu su dinga karar da dukiyoyin su kawai saboda maslahar duniyar wanin su. Me zai sa su sayar da lahirar su da duniyar wanin su? Ina fata an gane. Wannan ita ce tambaya ta shida. Tambaya ta bakwai, wa kadha al-amru zatuhu yuqalu fi haqqil muhajirin ma Ali, yace wannan game da mutanen Madina kenan. To kuma wannan al'amarin shi karan kansa shine abinda za a faɗa game da haƙƙin muhajirina tare da sayyidina Ali. Ina fata gane. Irin abincin da aka faɗa game da al'ansar game da sayyidina Ali, to irin sa ne kuma za a faɗa game da muhajirina game da sayyidina Ali. Na takwas, idza kana Abu Bakr wa Umar harisain ala ib'ad Ali fil anil khilafa, idan har ya kasance Abubakar da Umar suna kwadayin su nesantar da sayyidina Ali daga zama khalifa, ba sa so ya zama khalifa, suna kwadayin su nesantar da shi daga wannan ainihin wato jagoranci na khalifanci. Fa man ladhi ja'ala Umar yudkhiluhu fi shura, me yasa sayyidina Umar ya shigo da sayyidina Ali cikin shura? A lokacin da aka soke shi mun karanta a baya, yace to yasa mutun nawa, mutun shida ko kwamitin shura na mutun shida, yace su zabi daya a cikin su ya zama khalifa. Inda so suke su nisantar da sayyidina Ali daga zama khalifa, sayyidina Umar lokacin da yazo rasuwa ba zai sa shi cikin mutun shida ba, domin sa shi cikin mutun shida akwai yiwuwar a zabe shi ya zama khalifa. To in har yana da wannan kwadayin na baya so sayyidina Ali ya zama khalifa, to me yasa ya sa shi cikin kunshin mutun shida da aka ce a yi shawara tsakanin su su tabbatar da guda daya zama khalifa a cikin su? Sannan walima, me yasa lam yastamirra fi ib'adihi, bai ci gaba da nesantar da sayyidina Ali ba?
sannan walima kabila aliyun, idan akwai wani gilli tsakanin aliyu radiyallahu anhu da sus abubakar da umar, me yasa lokacin da sayyidina umar ya sa shi cikin yan shura me yasa ya karbi wannan kai? Yanda suke nuna wa ai akwai wani sabani, akwai wata alaka mai tsami tsakanin su. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya aka nada sayyidina Abubakar, bayan sayyidina Abubakar ya zama khalifa da sayyidina yazo ya rasu, yazo rasuwa sai ya sa sayyidina ainin wato Umar. To lokacin da aka soki sayyidina Umar in kuntuna, shi kuma sai ya zabi mutum shi da yace su zabi daya a cikin su, idan har akwai wannan boyayyar ajandar a zuciyar su, me yasa sayyidina Umar ya shigo da sayyidina Ali cikin shura? Me yasa bai ci gaba da nesantar da shi daga zama khalifa ba? Kuma shi sayyidina Ali ya san da irin wannan matsalolin ba a so ya zama khalifa, me yasa yanzu da sayyidina Abubakar Umar yayi masa tayin shiga cikin shura, me yasa ya karba? An gane wannan tambayar? Tambaya ta tara, lima lam yunqal an aliyin ayyu mu'aradatin li Abi Bakr wa Umar fi waqti khilafataihima, me yasa ba a ruwaito labari sahihi ko guda daya ba daga sayyidina Ali cewa yayi nuna bujirewa, ya nuna bujirewa ga Abu Bakar da Umar lokacin suna zama, lokacin da suke khalifofi? Ba a taba samun wani labari ba cewa lokacin da Abu Bakar ya zama khalifa sayyidina Ali bujirewa yayi, lokacin da Umar ya zama khalifa sayyidina Ali bujirewa yayi. Babu wannan labarin, babu wannan maganar. To me yasa bai bujire ba lokacin da ya fi cancanta zama khalifa, kuma aka ce ba shi bane aka khalifantar da sayyidina Abu Bakar, sannan bayan haka ma aka kuma khalifantar da sayyidina Umar, me ya hana sayyidina Ali ya bujire? Ta in har akwai waɗancan hadisan nassosi da suke nuna shi ne khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tsoro ya ji kuma an ce jarumi ne, bai kamata a ce sayyidina Ali matsoraci bane. Ya kamata ko za a ɗauki ransa ya nuna sai an tabbatar da wasiyar manzon Allah a kansa, ba wai don kuɗin zama khalifa ba, sai don tabbatar da maganar manzon Allah. Yanzu suna ganin ya san maganar manzon Allah ya nuna shi, ya ɗaga shi, ya nuna cewa shi ne khalifa bayansa, amma Abubakar ya zama khalifa amma ya ƙi nuna bujirewa. Sayyidina Umar ya sake zama khalifa, sayyidina Ali bai sake nuna bujirewa ba? Ina fatan gane. Balma baya'a, shi ma ya miƙa wuya ya yi mubaya'a, radiyan kuma ya yarda da khalifancin sayyidina Abubakar, ya yarda da khalifancin sayyidina Umar. Ina fatan gane. Wa amila ma'ahuma, ya ma ya aiki wajen taimakon wannan addinin tare da su, ya yi aiki tare da su. Gwamnatin sayyidina Abubakar idan kuskure aka yi a cikinta har da sayyidina Ali a ciki, gwamnatin sayyidina Umar radiyallahu anhu idan ba daidai aka yi ba to da sayyidina Ali aka yi ta, domin yayi mubaya'a wa sayyidina Abubakar, yayi mubaya'a wa sayyidina Umar, dai kenan. Sannan yayi aiki tare da su linusrati dinil Islam, dan taimakon addinin musulunci, domin dama shine hadaf din, ba shugabancin bane hadafin su. Tambaya ta goma, aina banu Hashim wa ma ulima anhum min ash-shaja'ati min nusrati Ali wal mutalabati bihaqqihi. Aina banu Hashim, ina dangin banu Hashim? Mun san tarin yawa ne da su, ko ina banu Hashim suke? Wa ma ulima anhum, da kuma abinda aka sani game da su, min ash-shaja'ati, na jarumta da rashin tsoro, min nusrati Ali, ina suke ba su taimaka wa sayyidina Ali zama khalifa ba? Wannan ya nuna maka babu wani nassi karara ingantacce da ya nuna sayyidina Ali shi zai zama khalifa bayan manzon Allah. Wallahi da akwai shi, sayyidina Abubakar da Umar da sauran sahabban nan ba za su yadda su bujirewa maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, ba za su yadda ba sai sun tabbatar da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar. Lokacin da aka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, za wato Usama zai tafi ya shugabantar da Usama ya jagoranci rundunar yaki, sayyidina Abubakar yana zama khalifa, ai an zo masa da shawarwarin cewa
Usama yaro ne ba shi da shekaru akwai wanda suka fi shi gogewa akwai wanda ya kamata ya nada ya cira wannan nadin na Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin commander shi Usama a sa wani me sayyidina Abubakar ya fada na'am yace bazan cire abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ba dan haka yace ko ba a so a karkashin jagorancin Usama za a je wannan yaki na ba ta an gane saboda haka inda akwai wannan maganar mun sani kamar yanda zai zo mana nan gaba ya zo da wata gaba mun san wannan bayin Allah babu duniya a ransu babu san shugabanci da san shuhura a tattare da su saboda inda suka samu tarbiyyar ba inda za su zama irin haka bane malamin da ya tarbiyantar da su bai tarbiyantar da su san duniya ba na ba ta an gane bai tarbiyantar da su san duniya ba dan haka da wayancan nassosin da shi'a suke kawowa cewa sayyidina Ali shi ya fi cancantar zama khalifa fiye da Abubakar da Umar da wannan nassoshin suna nan da wannan karatun da muke ba shi muke ba wani ake daban da cin sayyidina Ali shi zai zama khalifa na farko sannan duk wanda za su biyo baya su biyo bayansa amma babu nassi na fatan gani sannan ina dangin sa Banu Hashim da abinda aka san su da shi na jarumta me ya hana su taimakawa sayyidina Ali wal mutalabati bi haqqihi me ya hana duk gaba ɗayan su hadu su yo cha wajen neman haƙƙin sayyidina Ali na sai an bashi khalifanci duk kuma Banu Hashim din suna nan su Al Abbas suna nan su Abdullahi dan Abbas su Al Fadl bin Abbas su Aqil su Ja'far duk suna nan ko duk suna nan yawancin su duk ba su rasu ba duk da wasu zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun rasu kamar irin su Ja'far amma akwai wanda suna raye me yana su jiyo kwansu da kwarkwata su ce ga abinda Annabi ya faɗa sayyidina Ali shi ya fi cancanta ya zama khalifa dan haka ya za a nada kuma wani dan haka muna neman haƙƙin sayyidina Ali lalle a dawo masa da ainihin wato khalifancin sa amma ba a samu ɗaya daga cikin Banu Hashim yayi haka ba me yasa tsoro ne an san su ba su da tsoro mas'ala ta ko tambaya ta 11 ma za su tafada Abu Bakr au Umar au Uthman min al-khilafa wai Abu Bakr da Umar da Uthman me suka samu ne na dukiya ko na duniya daga khalifancin nan da sayyidina Abu Bakr ya zama khalifa shekara 2 da wani abu miliyan nawa ko triliyan nawa aka kama shi yasa ta nawa aka same shi da shi sayyidina Umar yayi khalifanci kusan shekara 10 kaga in yanzu ne a siyasa ta nuna nawa kenan biyu har da rabi in yanzu ne ba sai ya fi kowa kuɗi ba amma har wani gina aka sa masa darul qaza ka koma cikin umdatul ahkam za ka ga darul qaza gidan biyan bashi lokacin sayyidina Abubakar sayyidina Umar sai da aka bayan yaro su sai da aka sai da wannan gidan aka biya masa bashi su duk da suke aibata waɗannan sahabban su kawo alittafan su me sayyidina Abubakar ya bar duniya ya bari su kawo adadin dukiyoyi da kadarori gida da waje da sayyidina Abubakar ya bari sayyidina Umar da ya zama khalifa tsawon shekara 10 a kawo da me da me ya bari access din sa nawa a gida da waje kudi nawa aka same shi da shi haka sayyidina Uthman radiyallahu anhu shekara 12 mun karanta ko shi kuma me ya tara me ya fa'idanta daga khalifancin ta fuskar tara abun duniya amma Abu Bakr fala jama'a malan amma game da sayyidina Abu Bakr bai tara dukiya ba wala warratha mulkan bai kuma gadar da mulki ga ɗansa ba ai lokacin da ya zama khalifa lokacin da zai bar duniya ai yana da ƴaƴa manya inda wani abu ne ake samu na duniya zai so wannan abun ya bar gidansa lokacin kar ku manta lokacin da ransa ya miƙa ragamar khalifanci gawa sayyidina Umar ba shi da ƴaƴa inda duniya ake so sai ya dauki sai ya nada ɗansa ya zama sai a samu yarima ko ba haka bane yana ganin cewa yawa karam kalla ya zo bismillah
to sai daga nan to karam kalla bismillah to
na fata an gane da sai tun yana raye sai a bar wa yarima da ya ga lokacin sa da yayi sai tun kafin ya bar duniya da ba zai danka jagorancin al'umman musulmi a hannun Umar ba sai ya bawa dan sa amma an ji sayyidina Abubakar radiyallahu anhu bai tara dukiya ba da wannan khalifancin da ya zama bai kuma gadar da wannan khalifancin ga yayansa ba wala walla ahadan min aqaribihi bal ma bai nada wani ba daga cikin makusantansa shi yasa duk soke-soken da ake yi ba za ka ji an ce sayyidina Abubakar ya nada kaninsa a gwamna ko ya nada dan wansa a minista ko ya nada kaza ko matarsa ita ce kaza duk babu wa kadha al-amru haka al-amrun bin nisbati li Umar in kama yadda shi dangane da sayyidina Umar radiyallahu anhu Sayyidina Umar shekara 10 yayi ba dan kada a shekara 10 nan da yayi me ya tara lokacin da aka soka masa wuka yayi jinya ta tsawon kwanaki da yazo na da mutane mutun 6 yan committee shura ya sa Abdullahi dan Umar inda so yake gidansa su ci gaba da rike wannan kujera tunda aka soke shi sai ya ce ya shugabantar da Sayyidina Abdullahi dan Umar amma mun karanta lokacin a can baya ma yace baka ciki kawai ka dai je kai ma ka halarta wajen in an nemi shawara ka bayar amma baka ciki har ma aka ji ta ba shi shawara ka zabe yace ba Allah kuka nufa ba da kuke cewa abin nan mutum yana kan mulki ku ce ai ranka yadda ai wane ku fadi na kusa yace ba Allah kuke nufi ba da wannan shawara ku ce in ba wa dana da haka ya sa mutum 6 yace a cikin su su zabe daya zama khalifa babu dan sa a ciki wa Uthman haka sayyidina Uthman radiyallahu an illa annahu shine ma kawai ukhidha aka dan kama shi ala Uthman wato ukhidha ala Uthman tawliyatu aqaribihi wato an dan yi korafi da kama sayyidina Uthman wato da nada makusantansa shine kawai suka ce ya zuba yan uwansa makusantansa a cikin gwamnati wa kad ajabna an zalika shi kuma wannan game da ya sa ƴan uwansa ina jin ko mutun 6 ne duk mun tattauna akan su a can baya ma'akhid da suka yi wa sayyidina Uthman radiyallahu anhu wanda suke biye da mu sun sani ko to mun ba da amsa mallai yace mun ba da amsa an zalika game da abin da suke tuhumar sayyidina Uthman radiyallahu anhu na nada ƴan uwansa makusanta an khilafati Uthman game da sayyidina Uthman khalifancin sa wa ahammil ma'akhiz da kuma muhimman abubuwan tuhumatuhume allati ukhidat alaihi wanda suke tuhuma sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhum wato akan su to waɗannan tambayoyi guda 11 da buƙatar a samu amsar su na fata an gane to wannan kuma shine ainihin wato abinda malam ya rufe wannan littafi da shi na tambayoyi guda 11 da aka littafin hikmatu min at-tarikh ya zo ƙarshe abinda muka karanta ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya abinda kuma muka yi na kuskure ko tuntuban harshe wajen bayani ko ainihin wato wani wata kuskuren fahimta to wannan gazawa daga gare mu te wato a matsayin mu na ƴan adam kuma masu karancin sani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana shi kuma malam ainihin wato Dr. Uthman Ibn Muhammad Al-Khamis Allah madaukakin sarki ya sanya masa a cikin mizanin kyawawan ayyukansa Allah ya saka masa da alkhairi bisa wannan gagarumin aiki da yayi ya tsatsamo abubuwa muhimmai cikin manyan littafai da muka yi ta karantawa dan fitar da al'umman musulmi daga cikin rudu da duhun kai da kuma shubuhohi da ake ta faman fesa su cikin al'umman musulmi wanda wannan ya jawo su daga cikin al'umman musulmi daga mutum musulmi sunansa na musulmi sunansa mai kyau amma kaga yana adawa da Abubakar an cusa masa kin Abubakar da Umar da Uthman da wasu cikin sahabban annabi da matan annabi wannan ba karamin dafi bane ba karamin buko ba bace shi yasa wannan abu ma da ya faru ga wannan mutumin ainihin wato wannan ba karamar nasara bace ga al'umman musulunci musamman a Kano da kuma Najeriya baki daya domin yaduwar irin waɗannan ainihin wato aqidu din ba karamar annoba bace, yanzu ma sai an yi ta fama da karantarwa da da'awa domin an riga an fesa wa wasu gubar sun tafi da ita. To muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗanda ainihin wato suka kamu da wannan ainihin wato virus na wannan muguwar aqida, Allah madaukakin sarki in masu shiriwa ne Allah ka shiryar da su. Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya, ka ba mu ikon binta, ka kuma nuna mana ƙarya, ka ba mu ikon guje mata. Akwai babban malami dan uwa Malam Muhammad Malam Yusuf Jafar Talha ya ziyarci wannan majalisi mai albarka. Na so da ya shigo da wuri ma ya karasa wannan khatima din da malam yayi, amma dai insha Allah na san malam zai dan ce wani abu game da halin da ake ciki da kuma ainihin wato shi kansa wannan littafin insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alhamdulillah wa liyyi salihin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات من ايو الله مدوكاكين سركي غوديا دا الله مدوكاكين سركي ارا من لوكاتي يا با من نفاشي har zuwa wannan lokaci da malam ya kammala wannan littafi mai albarka haqibatun min at-tarikh ma baina wafatin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila maqtal al-husayn radiyallahu ta'ala an. Wannan shine sunan sa takaita kawai yake, dole ka kammala an kana so abubuwan sa fito fili. Ko shakka babu, ko da zai magana da muke da malam da yace min yau zai yi khatima, nace ai hikmatun min tarik wato karshe ne ya kai yadda ka inde mutum karatun da aka ya fahimce shi to an gama da shi wallahi an sallame shi. Littafi ne da malamin da ya rubuta wannan littafin kwararre ne, ya kware Sheikh Usman Khamis hafizahullahu ta'ala yana nan da ransa, wanda har yanzu hidima yake a harkar abin da ya shafi. Idan kana so yanzu bayan wannan ka koma ka ga wata munazara mustaqilla da aka yi wajen kasa tinaji ya kai 50 da wani abu ko 80 tsakaninsa da yan Shi'a, da Allah ka bibiyi wannan series din ka ga wannan bawan Allah baiwar da Allah ya masa, suka rika tattaunawa duk wanda ya sa a gaba sai ya kure shi a harkar martabar almajiran annabi alayhi salatu wasalam, duk shubuhar da ka dauko to sai ya baka amsa akan ta. To shi takassusin sa kenan, Allah ya sa ya kure a wannan gurin kwarai da gaske. To tunda Allah ya alkawari zai kare Qur'anin sa, zai kare wato annabin sa, ku sani cewa fa kare annabin sa har da almajiran sa, domin in ba a kare waɗanda za su kawo saƙon ba, to saƙon malamin ba zai zo ba. Shi yasa Ibnul Qayyim a cikin Mimiya yake cewa ula'ika atba'un nabiyyi wa hizbuhu falawlahu ma kana fil ardi muslimun walawlahu muqadat tamidu bi ahliha walakin rawatiha wa autadiha hum. Haka yake, saboda haka wannan su ne mabiya annabi alayhi salatu wasalam, kuma su ne ƴan rindinarsa. Yace ba dan su ba da ba musulmi ko ɗaya a ban ƙasar nan, ba dan almajiran annabi ba. Ba shekarar 60 da wani abu ba, sai da Ubatu bin Nafi' ya kawo musulunci har Barno, har cikin Barno. Saboda haka ba dan wayannan ɗin da wasu suke ganin karan bara ba, da annabi ya ce la tattakhidhu ashabi garadan, ba dan su ba da tuni ba mu san me muke ciki ba mu di yanzu. Shine yace ba dan su ba ba musulmi ko ɗaya a ban ƙasa. Lokacin da aka zo yakin Badar, annabi alayhi salatu wasalam da kansa ya daga hannu yana ya Ubangiji kada ka bari a kashe waɗannan sahabban, domin a kashe su addinin ka ya tsaya. Haka yace su 313 ko da 14 ko da 17 kamar yadda wato malamai suke kawowa. To ba dan su ba da kowa yanzu bautar tsumburbura yake. Shi yasa a shekarun baya kafin zuwan matsalolin Boko Haram, iya mahaddatan Qur'ani kawai da suke cikin Borno sun fi na Makka da Madina yawa gaba daya. Allah iya mahaddatan statistics da aka yi a shekarun baya kafin 2011 mahaddatan da suke cikin barna kawai na alqur'ani sun fi na Makka da Madina duka. Albarkawa Uqbatu bin Nafi' shi ya kawo addini har nan. To shi sai ya ce falawlahu ma kana fil ardi muslimun, ba dan su wada ba musulmi ko dai a ban kasa. Da tuni kasa na tambal-tambal da mutane, walakin rawasiha wa autadiha humu, su ne manya-manyan turaku da duwatsun da suka tsaye da ita. Saboda haka wayannan su ne sahabban Annabi alaihi salatu wassalam. Babban abin da zai baka sha'awa shi wannan gaya ma martabar ko da zu abin da na gaya wani kenan, nace kaga wannan hukuncin da ya faru a Kano na taba martaba Annabi alaihi salatu wassalam da sahabbansa, nace wanda kaga mutum biyu ne ba za su ji daɗin abin ba, daga jahili murakkabi sai mai ilimi mai san zuciya da neman suna, su kadai ne. Don wanda bai san waye Annabi ba, to dan ka taba shi ba zai damu ba. Wanda bai san waye sahabbai, su waye sahabbai ba, dan ka taba su ba zai damu ba. Kun fahimce ni? Lokacin da ina yawan ba da wannan misalin, a cikin layinmu wata shekara akai wata hayaniya tsakanin masu zagin Muawiya da kuma waɗanda su ba sa zaginsa. Aka zo har rigima ta balle, aka yi ta yi har ƙofar gidanmu. Saboda haka wani da ya zo ya gana rigima da malaminsa kawai sai ya shiga, aka yi yaga mai riga. Saboda haka can bayan abubuwa sun lafa, saboda ya zo ana rigimar sai ya shiga wa malamin sai na an zagi Muawiya, an zage shi din kaza kaza ana ta yi, can bayan abubuwa sun lafa sai yake tambaya wasu waye ce wai wannan Muawiya, Muawiya kafinta shi ya rasu wani Muawiya can kafinta a nan baya shi ake magana. Kaga bai san kwata kwata bai san shi ba, inda ya san martabar Muawiya ibn Abi Sufyan ake nufi, watakila da shi ma ya kare shi, to bai san shi ba. Al-insanu aduwwu ma jahilakuma, to shi yasa waɗannan sahabban da ake zuwa a biya yanzu duk wani abu da za a kawo gaba ɗaya shubha ko wata iri ce da za a kama akan sahabbai musamman rawafid, wallahi mai hikmatun min at-tarikh ya baka amsa. Kuma yasa ma waye 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 ma da kai ashi dabi duk wani abu da zai iya zama shubha sai da ya fito da shi, domin ya ce ma ila maqtalil husayn radiyallahu anhu har zuwa shekara ta 61 ya gama. Kuma anan gaba ɗaya rikicin yake a wannan guraren, an fahimta da kyau ko? To saboda ko shakka babu shawarar da nake bayarwa, gaskiya wannan littafin ya zamto ma littafin bita in kana so, domin shi tarihi, kun ga tarihi ne, tarihi so ake narke a jikinka kamar sukari a cikin ruwa, kamar sukari a ruwa ko gishiri. Idan yanzu gishiri ya narke a wannan shayin, ko ta yaya za ka iya fitar da shi? Sai dai by distillation method ko evaporation method, wannan method din da yan chemistry suke kawowa, sai dai ka bi wannan, ka ga sai an kona kenan. Kai ma sai dai a kona ka kafin a iya cire sayyidina Muawiya daga cikin zuciyarka, sayyidina Abubakar, abin da ake nufi kenan, da shi za ka koma lahira. To saboda haka so ake tarihin Annabi ya narke a jikinka. Wanda bai samu wannan ba, to da sauransa gaskiya, da sauransa. Wannan shi ne abin da malai yake bukata bayan an gama littafin nan, don girman Allah ka yi kokari ka yi bitar da zai zauna ya zamto ma kamar da shi episode episode a cikin kwakwalwarka, yadda za ka iya tuno cewa zamanin wani akwai wanda za ka ga Allah ya musu wannan baiwar saboda sun bibiya, ko magana kuke sai ce ai zamanin sayyidina Usman kaza akai. Da ya zo zai bata mare ka ce kaga matsalai sayyidina Muawiya da sayyidina Ali fa wato kowa idi ta hadiye, sai dai sayyidina Ali ya dace da lada biyu, sayyidina Muawiya lada ɗaya, ka rufe bakinsa ba zai kuma ma magana ba, domin kawai ya san ka fahimci abin cewa kawai idi ta hadi aka yi wa man kutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl, da ita sayyidina Muawiya ya fake cewa duk wanda dan uwansa ne sayyidina Usman, dan uwan mahaifiyarsa kawunsa shi, kuma wannan yana ganin a'a to ni fa yanzu na hawa a kyale ni in zauna mana in yaso in kamo su. Kaga idi ta hadi ne kowa yi, shi ya fake da aya kuma kowa daidai, amma wanda ya fi daidai din shi ne sayyidina Ali, domin shugaba ne ba a yi wa shugaba tawaye. Shi kenan ba wanda zai zo yace kaza ji Muawiya saboda kaza. Duk wanda ya ji jihadi ya dace yana da lada biyu, hadisin Muslim, wanda ya kuskure yana da lada ɗaya, ka rufe bakin sa. Haka Al-Hasan Al-Basri ya wanda da yazo zai zagi wato sayyidina Abubakar da Umar yace sun hana na fadi ma gonata, sun kwace mata gona kaza kaza. Yana wannan sai yace da shi to ya isa. Yace bayan sayyidina Abubakar ya sauka ya bar duniya a khilaf khalifanci yace waye ya hau. Sai yace sayyidina Umar yace bai karbo ba shi ma ko yace eh. Daga shi ba yace sai sayyidina Uthman bai karbo sai juya zai tafi yace ku riko shi. Yace sai ka faɗa daga shi ba. Sai yace sayyidina Ali yace ya karbo ko sai ya tsaya yana haka yace munafikin maza munafikin wuri. To kaga ilzami kenan. Shine ilzami, in ka koyi wannan da gaske zaka rika yi mutane ilzami. Da abin da yake ya dogara da shi wallahi da shi zaka kafa mu hujja. Da shi saboda haka dan Allah ɗan uwana ga duk ɗaliban ilimi ne ɗan uwana, ayi kokari wannan littafin ya narke. Ya zama sukari a cikin ruwa a cikinka, to zaka kubuta. An fahimta da kyau, ko kuma almajiran annabi ba ma annabi alaihi salatu wassalam ba zasu samu kariya. Zasu samu kariya, ba wanda zai zo ya taba shi ya tashi ya tabu ba a bashi amsa ba. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki mai littafin kansa Uthman bin Muhammad al-Khamis, Allah ya ƙara masa lafiya ya bashi tsawon kwana mai amfani. Mu kuma da muka saurara, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji. Muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka, Allah ya sa wannan karatu ya zama hujja a gare mu ba a kanmu ba. Muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka, wannan bayin Allah da suka tsaya tsayin daka bangare uku. Bangare na farko shine bangaren gwamnati da ta kiyin katsalandan ta kyale shari'a ta aikinta, da bangaren alkali sarki Yola. Domin abinda na gaya wani ɗazunin ce alkali sarki Yola ba ma abin sa, bashi ya fita wallahi ba abin sa. Duk wani musulmi na duniya baya abin sa, bashi abinda zai iya yi yayi, ko shakka babu. Ya yi Allah ya saka masa da alkhairi ya yawaita mana irinsu. To wayannan bangarorin ko shakka babu, wato ba za mu gushe ba, mu ne musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka, wannan wato jajircewa da wayannan bayin Allah suka yi. Koda kamar yadda wasu suke cewa siyasa ce, ai mu siyasar da muke so kenan wadda za ta kare mana addini. Domin abubuwan da aka ce mutum ya zo ya kare, ai akwai addininka. To in dai za a kare mana addini, muna welcoming ɗinta, muna buƙatar ta. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yawaita mana irinsu. Allah dan sunayenka kyawawa da sifofinka maɗaukaka, duk wanda zai kawo tangarɗa da ɓatanci ga addinin nan wanda muka, abin da na gaya wani na ce in fada mutumin nan ya yi nasara, to da addinin nan ya rushe gaba ɗaya. Domin gaba ɗaya abin da muke masadir ɗinmu duk bai yarda da su ba. Da ana nufin duk ƙarya muke. Sai dai su kawo sabo, a ba mu sabuwar sallah, sabon azumi, sabuwar zakka, sabon aikin hajji. Allah ko baya haka. Gaba ɗaya Allah ya saki addinin sa, ya kyale addinin nan, ya ta tafiya ƙarni goma sha huɗu. Allah bai kare shi ba sai da wani ya zo wani ƙazami, sannan shi zai kare shi. Allah baya haka. Saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yawaita mana irinsu, ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu, ya ba mu shugabanni na gari. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.